بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسائي كسان شوا أولا في اليوم كي تتوناوا أكن جدا مزان الله صلى الله عليه وسلم منا كان أولا دا النبي صلى الله عليه وسلم وانا خديجة الله كارم تيدا tenda baban shi Abu Talib yaje yana neman masa aure da hudubar da yayi yake akan cewa dan su baye da dukiya amma dai a sani cewa dukiya inuwa ce mai kaucewa sannan kuma hali ne da yake shiga tsakanin mutum da rayuwarsa ko kuma a rabu gaba daya. Yace Muhammadu mutum ne wanda kun riga kun sani ba sai na muku dogon jawabi ba, ya nemi yar ku Khadija bintu Khuwailid kuma mun amsa mun bashi dama har ma ga sadaki nan mun kawo za mu ba da raquma matasan raquma guda 20 shine sadakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga nana Khadija 20 bakara. Yace akwai labari mai girma a tattare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma akwai hadari mai girma a tattare da shi. Haka aka daura auren nana Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Haka wannan kissa ta zo a cikin littafin Al-Wafa bi ta'rifi fada'il al-Mustafa na Ibn al-Jawzi Allah ya masa rahama. Kina yanzu kun ga an nemi aure an daura an gama. Abinda zamu dauka anan gurin shine ashe yana da kyau yayin da mutum yazo zai aure ya sanar da iyayen shi. Shari'a ne abu ne mai kyau ne. Me dalili kun ga da aka yi wa manzon Allah maganar nana Khadija Allah ya kara mata yadda da rahama? Ai kun ga sai fara zuwa yaje sanar da baffaninsa. Abu Talib ya sanar da shi. Kuma da Abu Talib da Hamza aka tafi neman auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan mahaifi yana nan shine matakin farko, idan kuma mahaifi baya nan to kanin mahaifi ko yayan mahaifi shine a makofinsa. Kuskure ne abinda matasa yanzu suke mutun kawai yaje ya rinkito aure shi kadai ya komai da komai ba zai ga mafin shi sai ya gama komai zai ga da cijon musamman ma idan Allah ya kaddara uban bai da komai. Yanzu iyaye ba a shawara da su saboda ba su da kudi. Idan uba yana da kudi za a shawara da shi, idan uba bai da kudi ba wanda zai saurare shi. Wannan shine tasku da bakin ciki da bacin rai da iyaye suke gamuwa da shi dangane da ƴaƴansu a wannan zamani. Allah ya sauke mana, Allah ya gyara mana. Wallahi jama'a ba karamin tabewa bane, ba karamin hasara bane mutum a ce wai yana girmama mahaifinsa saboda abin da yake da shi. A ce wai mahaifinka idan bai da hali baka girmama shi baka mutunta shi, wannan asara ce ba karamin asara ba. Kuma ko iyaye da kuke bayar da aure, duk wanda zai bayar da aure ya kamata ya zamanto akwai wani wakili na shi mai neman auren. Kada mutum ya zo haka kawai gatsagau kawai ya miƙe kawai ya zo yana neman aure a wajenka, shi ba zai aure yarka amma shi ne zai zo yana ma magana. Akwai rashin ladabi a cikin gaskiya. Na'am, a fahimce ni da kyakkyawan fahimta, ba haram ba ne dan mutum yana neman aure yayi magana wa uban yarinya ya ba shi su kai magana tsakaninsu, ba haram ba ne ya halatta. Amma ko a musulunci akwai yakana, akwai sani ya kamata, akwai kunya. Akwai kunya. Wani dan uwa wani yazo zai yana neman auren yarsa. Ku ji wannan kissa din wanda ba ta kamata ba. Na kan faɗi wannan a matsayin buga misali dan mu kiyaye saboda halinmu da ɗabi'unmu suna buƙatar gyara ƙwarai da gaske. Wani bawan Allah yazo yana neman yarinya da aure. Da ga yarinya yana so yana ƙauna. Insha Allah ta'ala kawai sai wuce directly babu shamaki kawai zai samu babanta. Ko hular kirki bai da ita, bai da wata hula a kansa. Da kananan kaya kamar wanda zai tafi kashe gobara. Yaje yana so ta kai Alhaji barka da yamma ya gaji a gida lafiya kalau. Da Allah na ga yarka ce ina son ta wanci. Da tijin ce a'a. Subhanallah, yace lokaci yanzu ya kai haka da mutum zai yana neman aure zai zo directly haka babu shamaki kai, yace kai baka da uba ne kai. Kai baka da uba, an ubanka baya nan baka da baka da kanin baba ko wani, kai ba za ka turo wani ba. Yace tafi ka bani wuri. Wannan ya nuna ma kai ba mutumin kirki bane ba.
ka zo ka tsare ni a titi kawai yanzu ka ce mu kana son yata da aure kuma yanzu so kake kawai a titi yanzu ayi a gama an ce na dauka na baka wannan ba daidai bane wannan kuskure ne so ni a fahimta ta abinda wannan mutumi yayi ya kyauta ya kore shi zai turo wani kuma alal akalli ma ka dan sa sutura ta mutunci da kimantawa da a baka dan adam ka je ka tsare mutum a bakin titi kana magana neman auren sa a bakin titi saboda kawai baka da tarbiya wasu kuma suna wannan abin da sunan addini da sunan addini da sunan addini wanda kuma ya kamata mutum ya karanta addini ya fahimta saboda addini kuma yana da sani ya kamata ba kowane mutum da ya karanta addini ya san addini wallahi zaka yana da kunya yana da kamewa yana da akwai sarakuta ko annabi yana akwai sarakuta tsakaninsa da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam so ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu kiyaye mu kyautata mu'amalar mu kuma irin wannan kisoshi da tarihi da ake faɗa na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake aikata a rayuwarsa da gidansa wato muna faɗa ne dan mu dauka mu yi aiki da shi mu gyara dabi'un mu gyara halayen mu kuma a tambayi malamai duk abin da mutum zai yi ya tuntubi malamai shin hakan ya dace a bashi goyen baya da nassi sai ya je ya aikata Allah ya ganar da mu kun ga annabi ya tura wai tura anan babban sai tura kaga daraja kaga kima kaga matsayi da sharafa da daukaka ba wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yazo sai da ya tura wani aje a neman masa yanzu mutane suna tsammanin cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje iyayen nana Khadija bara saurare shi ba za su saurare shi amma dan a nuna mana ya kamata din shi yasa aka mi aka tura su sannan ita kanta nana Khadija Allah kara mata yarda kun ga da ka ga take son Annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga ai tura kawarta ce yar wata ta tura aiwa Annabi magana saboda akwai kunya al haya'u min al iman wanda Allah ce kunya yana daga cikin imani al haya' wal iman innal haya' wal iman qurina jami'an da kunya da imani an hada su wuri guda fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar idan aka dauke daya kuma an dauke daya duk wanda bai da kunya bai da imani haka wanda bai da imani bai da kunya wannan yana da kyau mu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ji kan nana Khadija aka daura auren su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi ta zama na ainihin wato aure din wannan ta aure shi tun kafin ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu arziki suka samu haihuwa sun haifi yaya kamar wajen guda shida kamar yadda muka faɗa ko bakwai cikin wato karatukan da suka gabata yaya shida suka haifa akwai Al-Qasim ibn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan Al-Qasim din shine dan farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara haifa a duniya shi yasa ake wa manzon Allah alkunya da Abul Qasim da nan wasu malamai suka ce ana yin alkunya da babban da ne duk da cewa ba dole bane sai babban da ko da karamin da din ana yin alkunya da shi Abul Qasim an haifi wannan yaro dan gidan manzon Allah Al-Qasim tun kafin a turo manzon Allah ya zama annabi ya rayu har ya fara tafiya an ce ya girma dan su na farko da Khadija kenan Al-Qasim ya dan fara tafiya sai kuma ya rasu a garin Makka na biyu akwai Abdullahi ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kuma a cikin musulunci aka haife shi Abdullahi yayi wa babansa wannan takwara kenan kunga wannan yana nuna mana halaccin mutum in an haifa masa da yayi wa mahaifinsa takwara ya zamanto danka yana da sunan mahaifinka wannan kuma shine ake ce da shi at-tayyib kuma shine ake ce da shi at-tahir shi ma ya rasu a Makka tun yana yaro karami akwai ta uku Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama yar annabi ce ita kuma Zainab din nan ita ce babba cikin ƴaƴan nana Khadija mata a cikin ƴaƴan nana Khadija mata da annabi ya haifa da Khadija babbar ƴarsa ita ce Zainab a kula nana Fatima fa ita ce karama ba ita ce babba ba babbar su ita ce Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita ma wannan an haife ta kafin a turo annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin wato annabi kuma cikin ƴaƴan nana Khadija in an tambaye ka waye ta fara yin aure kuma ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye fara aure ita ce wannan Zainab ita ce ta fara yin aure Abul As ibn Rabi ibn Abdul Uzza dan gidan wato Innatta ita ce Hala bintu Khuwailid shine ya aure ta kenan auren gida akai a tsakanin su bayan wannan akwai Ruqayya bintu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan an ce tana da halitta mai kyau Ruqayya kyakkyawan mace ce yar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ita ce mata sayyidina Usman ibn Affan wanda ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yakin Badar a lokacin Allah ya yi mata rasuwa sannan kuma sayyidina Usman bai samu zuwa ainihin wato yakin Badar ba saboda jinyar ita wannan Ruqayya bintu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine wasu suke zargin sayyidina Usman cewa bai je yakin Badar ba ai saboda soke shi alhali kuma ba su sani ba ko kuma sun sani da ganganne dan dai a bata shi a zage shi to yaki ya je yakin Badar ne saboda jinyar yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ruqayya bayan nan akwai Ummu Kulthum ba kamar yadda Bahaushe yake cewa Ummu Kulthum ba sum bane sa Ummu Kulthum duk da zai sa yasa sai sa mata Ummu Kulthum ya ce daga cikin ayyan Nana Khadija yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma wannan ita ce matar Sayyidina Usman ta biyu bayan yar uwarta Ruqayya ta rasu sai annabi ya bashi Ummu Kulthum din wannan sai yake nuna mana ashe Sayyidina Usman yana da wani matsayi sulki ne babban sulki a wajen annabi duk wanda yake zagi yake la'antar Sayyidina Usman to lalle yana cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye a duk duniya wani abu mamaki yan uwana a duk duniya babu mutumin da aka hada masa ƴaƴan manzon Allah guda biyu annabi guda biyu ya aure ƴaƴan annabi guda biyu in ba Sayyidina Usman ba shi yasa ma ake ce da shi zunnuraini kamar yadda Imam Zahabi ya kawo a cikin Sirar Alamin Nubala yake bayani bayan Ruqayyan ta rasu sai aka bashi Ummu Kulthum akwai riwaya da bata inganta ba ana cewa annabi ya ce law kana lana thalithatan la zawajnaka biha ya Usman da muna da ta uku da mun kara maka bata inganta ba riwayar haka malamai suke faɗa amma dai ma'anarta ko tana da kyau dan ba zai hana annabi yana da wata kuma ya kara masa din ba sallallahu alaihi wa sallama haka ita ma wannan din ta rasu a wajen sayyidina Usman a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rayi akwai kuma Fatima ta karshe kenan bintu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ita ce Fatimatu Zahra al-Batul kenan da ake ce da ita Fatimatul Batul sayyidatu nisa'il alamin ita ma daya daga cikin wato mata shugabannin matan salikai gabaki daya ita kuma duk cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam babu dan da yafi kama da shi irin Fatima ta yi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ka san wato ƙwariya aka raba gida biyu kamar kara ne aka tsaga Allahu akbar Allah ya ji kan Fatima ya kara mata yadda ita kuma ita ce matar Ali ibn Abi Talib a halifan annabi sallallahu alaihi wasallam na hudu Allah ya kara masa yadda ita ce kuma ta haifa wa Ali ibn Abi Talib wannan zuriya ta alheri zuriyar albarka su ne Hassan da Husaini kenan wanda suke shahararru kuma sunan su ya yadu a duniya manzo Allah yake cewa dangane da wato Fatima din ne yace Fatima tu bid'atu minni wa man aghdabaha aghdabani lalle Fatima din nan wani tsoka ne a jikina duk wanda ya fusatar da nana a Fatima ya sata ta yi fushi to ya fusatar da ni nima haka Imam Bukhari ya ruwaito wannan hadisin da Imam Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra suna da waɗannan ƴaƴa ba wai Hassan da Husaini ne kaɗai ba cikin ƴaƴan na Fatima insha Allah za mu je hutun rabin lokaci in mun dawo za mu ƙarasa sai an sake kasancewa tare da mu insha Allah dan uwa barkamu da saki kasancewa da muke ambatan ƴaƴan Nana Fatima da Ali ibn Abi Talib kuma yadda muka faɗa Fatima tana da matsayi ƙwarai da gaske wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan shi yasa ya auri wanda ya aure ta Ali ibn Abi Talib shi ma dan uwa ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kani yake ga shi da ƴaƴan bafano suke cikin ƴaƴan Fatiman ba wai Hassan da Husain ne kawai da suka yadu ba akwai Muhsin bayan Hassan Hassan shine babba sai Husain akwai shekara wajen bi tsakanin su akwai kuma Muhsin
akwai Zainab, akwai Ummu Kulthum. In kun lura anan gurin kamar ita na Fatima, ita ma ta dade yin wato me ake ce da shi takwara wa ƴan uwanta yatta, wato yayatta kenan, wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya. Zainab to ita ma da cikin ƴaƴa mata da ta haifa sai ta sa wa yatta Zainab, sannan kuma tana da ya kuma Ummu Kulthum sai ta yi mata takwara. Wannan yake nuna cewa ashe idan mace ta haihu ta iya yin takwara wa wato yatta ko kanwata dan a dada samun zumunci. Ita ana na Fatima cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce karama, amma an ce Annabi yana girma ta kwarai sosai, kuma Annabi yana santa, dan an ce idan ta zo wuri Annabi sallallahu alaihi wasallam har taryanta yake, kamar yadda riwaya ta zo, kamar yadda kuma yana raka ta ma, ta tashi za ta tafi sai ya raka ta, yana sanna na Fatima kwarai da gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta rasu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida. A wata rana Annabi ya kira ta, ya sirranta mata, ya gaya mata, ya ce mata ke ne za ki fara biyo bayana bayan na bar duniya sallallahu alaihi wa alihi sallam. Hakan kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bar duniya din da wata shida, nana Aisha ta bi, nana Fatima ta bi shi. Wannan shine abin da ya tabbata a sunna dangane da falala da darajar nana Fatima, Allah ya kara mata yadda. Amma wasu maganganu da ake faɗa na wuce gora da iri, to kada mutane su waiwaice su, kuma ya kamata mutum ya nemi hujja mai ƙarfi akan duk wata magana da zai faɗa. Kada kuma ya amfani da wannan dama a zagi wasu ko a ci mutuncin wasu. Akwai maganganu da ake faɗa cewa wai Sayyidina Abubakar baya san Fatima, Sayyidina Abubakar baya ƙaunar nana Fatima, ya zalunce ta, ya riƙe gadon ta, ya ƙi ya bata da wayewaye da sauransu, ya cinye, ya yi mai irin waɗannan maganganu na ɓatanci da cin mutunci ga halifan Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko da kuma yabo ga nana Fatima. Dukansu bayin Allah ne, kuma suna da matsayi a wajen Allah, kowa kuma da darajar da Allah Ubangiji ya bashi. Wannan ya ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma halifa ne ga manzo Allah, kuma aboki gare shi, kuma amini gare shi. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, tabbas nana Fatima ta buƙaci a bata gadanta da babanta ya tafi ya bari. Shi Sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, yake ce mata, ya ke Fatima, ni na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa inna ma'asharal anbiya'i na la nurasu ma taraknahu sadaqa. Fatima, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa mu taron annabawa ba a cin gadanmu, duk abinda muka muta muka bari sadaka ne. So baki da gado na babanki, amma za mu ci gaba da ciyar da ku iyalan gidan Annabi da taimaka muku daga baitul mal. Sayyidina Abubakar ya faɗi wannan ne, ya gaya mata abinda Annabi ya faɗa, kuma za ta yi aiki da abinda babanta ya faɗa. Kuma ka'ida ce cewa su annabawa ga baki ɗaya gado dai su mutu su bar kuɗi dukiya a gaje su, ƴaƴan su gadon su ba a ci. Masu son zuciya da bin ra'ayi suna kafa hujja da faɗin Allah wa waritha Sulaiman Dawud, ai Annabi Sulaiman ya gaji Annabi Dawud. Wannan gado ba na da gado ne na kuɗi ba, ba gado ne na kuɗi ba, ba gado ne na kaza, gado ne na ilimi, abin da ya gaje shi shikenan. Allah ya ji ƙanna na Fatima, Allah ya ƙara mata yadda. Nana Khadija bayan wato wannan zamantakewa da suka yi, kar a manta kuma akwai amana da ta ɗauka ta ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi ma nan za mu iya ɗauka a ce a gidan mutum musulmi, kuma gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi zama na mutunci da kimanta juna ta yadda matarsa takan iya ɗaukan amana ta bashi. To ke ma ya ke yar uwa, zai iya yiwa mijinki bai da hali, bai da iko, bai mallaki wancan ba, bai mallaki wannan ba, to zaki iya taimaka masa da jari, ki bashi kasuwanci, ki bude masa ka ta faran shago, ya je ta kasuwanci kuna sarrafawa kina biyansa. Ba laifi bane dan miji yayi wa matarsa aiki, abinda zamu amfana shikenan. Kuma reni ba zai taba shiga ciki ba kwata kwata, babu maganar reni a ciki kwata kwata, babu reni, babu shi kwata kwata. Mata ku taimaka mazajen ku, kada ku zamanto inuwar giginya na nesa kashaki, kina da wadata sai dai ki mika can ga mijinki yana cikin hali na kakanika tali cikin wahala amma ba ki taimaka masa sabai sun rayu matan suna taimaka musu ga Zainab matar Abdullah ibn Mas'ud mai kudi ce mai hali shi kuma Abdullah ibn Mas'ud mai ilimi ne da fasaha da basira da fahimta amma Allah bai bashi kudi ba wata ranta tazo tana fitar da zakka Abdullah ibn Mas'ud yazo ya ce a bashi shi ma mata tana cire zakka miji yace a bashi sai tace bazan baka zakka ba sai naje na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya kana miji na zan dauki zakkan baka shi sa sau da yawa ana tambaya wai ya halatta mata ta ba mijinta zakka kwarai kuwa ya halatta ta bashi ta taimaka masa ta agaza masa shine dai malamai suka ce bai halatta ya bata ba saboda in ya bata kamar ya bawa kansa ne inda shi yake daukar nauyin ta ita kuma ba ita ke daukar nauyin shi ba haka ta je ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga Abdullah ibn Mas'ud ya ce in bashi zakka cikin dukiyata annabi ya ce ki bashi tace ya halatta in bashi yace eh ki bashi kina lada biyu ga lada kala biyu ladan zakka da ladan sada zumunci kin yi zumunci da mai gidanki so anan gurin Nana Khadija Allah ya kara mata yadda ta dauki dukiya mai yawa ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasuwanci sannan zamu fahimta anan gurin shine ashe dukkan imanin mutum da takawarsa da malantarsa da karatunsa ba laifi bane idan ya je yayi kasuwanci tunda annabi yayi kasuwanci ya tafi kasar Sham da shi da yaron Nana Khadija mai suna Maisara akai ta cin riba saye da sayarwa yadda ake kasuwanci haka ake annabi yayi kiwo na dabbobi ya shiga daji ya rike sanda yayi kiwo sallallahu alaihi wasallama yace babu wani annabi ma cikin annabawan Allah face sai da yayi kiwon dabbobi illa ra'al ganama ba wani annabi hadisin Imam al-Bukhari ashe ba kaskanci bane yin sana'a malamai da suke zaune ba su da abin da za su yi aje ai sana'a kuma kar a zargi malami don an ga malami yana sana'a kada a zarge shi abu ne mai kyau ku yi murna ku yi fata alkhairi malaman ku suna da aiki ya fa ce malami ya zo ya tozarta yana ana wasa da shi yan siyasa suna wasa da imaninsa ana wasa da iliminsa ana wasa da harshensa a dauki kudi a bashi a sashi ya ta canja magana saboda an bashi kudi ya canja ya tashi daga manufarsa ya tashi daga manhajinsa ashe malamin ku ya zamanto yana da abin da ya dogara da shi to wannan ai abu ne mai kyau kwarai da gaske ya zamanto ko aiki in gwamnati ko noma ko kiwo ko me yake yi wannan ba laifi bane kuma malamin shi ma ya kansa qiyamul layli da yazo ya zauna ya takaffafun nas a bashi kullun yana jiran ta annabi ba gwanda ya je nemo nasa na halal ba so karewa dai ta kurin us tunda dai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sana'a yayi aiki ai kaga ba zama ba wanda kuma zai zo ya zauna saboda ko malinta ko na sauran su ce ba zai aiki ba yana jiran a bashi ta annabi a bashi sadaka taban idan mutum yana zauna aka dauko wani abu aka bashi ba tare da ya roka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rizqun saqahu Allahu ilaik arziki ne Allah ya koro maka dauki kai amfani da shi amma ya hana kuma mutum ya rinka jefa idan sa da tsammanin kayan wasu annabi ya hana mu wannan kada mu yi wannan ba daidai bane kuskure ne Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu fahimta so Nana Khadija cikin amanarta ta dauka ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mata kasuwanci kuma ta biya shi so anan kuma ya kamata mu dinga daukan wani hukunci na fiqhu wato kenan ba laifi miji zai iya bawa wato miji zai iya yi wa matarsa aiki kuma wato ta biya shi wannan ba laifi bane miji zai iya wa matarsa aiki ta biya shi ga misalai kamar haka mata ce ta zamanto mai arziki mai hali tana da rufin asiri tana da wadata kaddara ka ce kamar tana da kamfani ko tana da gona ko tana da shago ko tana da motoci na haya ko tana da wato kamfani na gini duk ya halatta ta tura mai gidanta ya je yayi kuma a biya shi shi mutum kada ya ce a'a yau don ni mai gidanki kuma ni ina abin nan yaya za a yi ma a zo a ce ni ne zan zo ne miki aiki ni zan miki kaza ni zan miki kaza ni zan miki kaza ni ba zan yi ba kar kai wannan shi sa aka faɗa ƙarewa da daraja da kima da ɗaukaka da matsayi ko ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine uwa uba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an biya shi wato wallahi wannan hadisi yan uwana kullun na karanta shi yana girgiza ni iya girgizawa a ce a matsayin manzon Allah da darajarsa zai je kiwo a biya shi ko kasuwanci a biya shi ai wannan yana nuna mana kyakkyawan darasi na dogaro da kai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu